إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لاربا شابك رمضان هجرة تدود تاريخه دا 45 يداتي دا 27 ga watan uku shekara ta 2024 muna cikin tafsirin suratu sad zamu ci gaba daga ayatu 27 insha Allah wannan karatu yana dauke da bayanai da dama daga cikin su akwai fa'idar nazarin alqur'ani fa'idar nazarin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma khalaqna as-samaa ma khalaqna as-samaa'a wal-arda Allah ba da kuke yace ba muhallici sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da yazo a tsakanin su batilan don shirme Allah bai halitta don shirme ba halittan sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su babu shirme zalika dhannu alladhina kafaru wannan shine zaton kafirai kuma har yanzu haka ne zaka samu kafirai su suna ganin ita duniya an yi ta ne kawai dan a yi shagali kaga kenan an yi duniya saboda shirme babu manufa Allah ya ce a wannan zaton kafirai ne fa wailul lil ladina kafaru minan nar azabar wuta ta tabbata ga waɗanda suka kafirce Allah ka tsare mu saboda haka yasa dole ne musulmi ya yarda cewa halittar Allah halitta ce da aka yi ta akan hikima akan manufa ba shirme ba Allah ya kawar da wannan wannan zaka gani ta bayani Ibn al-Qayyim al-Jawziyya al-Littafin sa Tariq al-Hijratayn shafi na 225 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kafa hujja da wannan aya yake cewa shi Allah subhanahu wata'ala duk abin da yayi akwai hikima idan ka raba shi da wannan hikima to kana zama kafiri ka yadda cewar Allah mai hikima ne duk abin da akwai dalili akwai hikima babu wasa idan baka yadda da wannan ba to babu shakka mutum ya kafurta kaga kenan babban al'amari ne shi yasa da Allah madaukake ya kawo magana akan halittan shirme sai ya ce zalika zannul ladina kafaru wannan zaton kafirai ne kuma Allah ya alkawari sai ya kona su ba nan kadai bane ya ba mu misali da suratul anbiya suratul mu'minun aya ta 15 zuwa 16 afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Kaga kenan ya gwada mutun yana tsammanin an yi halittarsa a matsayin wasa, mun halicce ku ne kawai saboda wasa, dan akwai wanda ke ganin shi yazo duniya ne by chance, eh, coincidence. An yi sa'a uwarsa ta hadu da ubanshi sun yi aure suka yi jima'i sai yazo, shikenan, dama ba tsara zuwan akai ba. Allah ka tsare mu. Shine Allah yake fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. In ka dubi suratu Zariyati nan ma Allah madaukaki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta ni. Shine sai Ibn Qayyim al-Jawziyya yace lam yakhluquhum abasan wala batilan. Allah bai halittar mutum saboda shirme ba, kuma Allah bai halittar mutum saboda ƙarya ba. Ai ka ji abin da ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Me yasa kai ka zo duniya? Me yasa ka zo duniya? Akwai manufa? Akwai manufa. Saboda haka manufar ita ce ka bauta ma Allah. Idan har ka ɗauka cewar duniya halittanta dinnan halittan shirme ne, halittan wasa ne, to babu shakka mutum ya kafurta. Saboda haka yasa Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ce kama yazunnul kufar wal malahida. Hakanan a littafin sa Miftahu Daris Sa'ada shafi na 26 anan ma ya ce nazzahallahu subhanahu, Allah ya tsarkake kansa, nazzaha nafsahu an hadhal kusban al-batil, Allah ya tsarkake kansa game da wannan mummunan zato wanda ake samu wasu suna yi, al-mudaddu lil mujib li asma'ihi wa sifatihi. Domin da zaran ka yi tunanin ita duniya an yi halittanta ne don shirme, don wasa, to gaba ɗaya ka yi inkarin siffofin Allah da sunayen shi. Domin idan mutum ya musanta siffar Allah guda, to ya musanta sauran. Ba daidai ba ne musulmi ya yi tunanin haka. Wa annahu la yaliqu bi jalalihi nisbatuhu ilai, shi ne cewa nadairuhu fil qur'ani kasira, irin waɗannan ayoyin suna da yawa a cikin alqur'ani. Misalin su shine suratul anbiya aya ta 16, Allah madaukake cewa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma, amma in ka dubi nan sai yace la'ibin, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su saboda wasa ba, ba halin wasa bane. Yace law aradna an nattakhidha lahwan lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin, bal naqzifu bil haqqi. Halittar Allah babu shirme, babu shirme. Allah yace naqzifu bil haqqi al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiqun. Nan ma Allah ya alƙawari ga duk wanda yake ganin shi Allah mai yin shirme ne, yace walakumul wailu mimma tasifun, kuna da bala'i a gaban ku na azaba saboda abin da kuka siffanta ma Allah. In ka dawo suratul dukhan, nan ma haka Allah ya maimaita irin wannan aya da ta zo a suratul anbiya. Allah ya ce wa ma khalaqnas samawati wal arda, wancan suratul anbiya, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Amma a suratul dukhan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Saboda haka babu wasa ta halittar Allah. Allah ya ce ma khalaqnahuma illa bil haqqi, ba mu halicci sammai da ƙasa ba face don gaskiya, walakin aksarahum la ya'lamu, sai dai da yawan mutane ba sani ba. Ai ko ba a gaya maka ba in ka dubi halittar sama da ƙasa ka san an yi gaskiya, ƙarya ba zai yi ta ba. Saboda haka ba a danganta wasa, ba a danganta shirme ga halittar Allah. Abubuwa biyun nan ba su dangantar Allah tabaraka wa ta'ala. Ai kaga wannan aya da muka karanta, ma khalaqna samawati wal samaa wal arda ma bainahuma batilan, batilan. Amma wata ayar kuma fa, wa ma khalaqna samaa wal arda ma bainahuma la'ibin. Kaga babu ƙarya a halittar Allah, babu wasa a halittar Allah. Saboda haka duk inda Allah zai magana game da halittansa sai ya tabbatar da gaskiya. Misali a suratul hijri aya ta 85, وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق سأل الله يتوى إن ساءة لآتية فصفه الصفح الجميل ساءة كرشان دنيا تنظوا إن شاء الله سوداك أكن قسكي الله يتعرى أبنسا دك هلتر الله باب واسا كما باب كريا سنة أقوي حكمة تنا يواب كسن حكمة ربا أما دك أبن دا الله يأقوي حكمة إن كدا سورة الجاسية آية 22 وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله يا هل تشسم ميدا كسني أكن قسكيا kuma ya saka lokaci da za a yi sakayya ga bayinsa wannan rana ita ce ranar tashin kiyama ranar da ba za a cuci kowa hakkinsa ba Allah ka sa mu tashi muna masu tsira a wannan yini sai aya ta gaba
amman
amma kuma Allah ke mana wata gyara ta sashin mu'amalar mu Allah ka samu iya gyarawa Allah yayi tambaya amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi muna saka masu imani wadanda suka yi aiki na kwarai su zama daidai da masu barna a duniya zai yi Allah ya daidaita su ya daidaita na kwarai da na banza sai ce amna ja'alul muttaqina kal fujjar ko mu saka masu kiyaye dokokin Allah su zama daidai da fajirai fasikai mutanen banza Allah baya haka wallahi akan haka yasa malamai suka yi magana mai tsanani game da akida wanda yana daga cikin abinda sayyidina Umar yake fada sayyidina Umar yake cewa ita wannan aya tana mana ishara da cewar duk inda musulmi yake yana da kima a wurin Allah kuma duk inda kafiri yake ba shi da daraja a wurin Allah shi yasa Allah ya ce zai yi mu daidaita su naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidin Allah ya daidaita musulmi da mai barna Allah ya daidaita musulmi da kafiri Allah ya ce ba zai riba ba zai yi ba kaga kenan ya saba ma tsarin mahalittan duniya ya gwada cewar an halicci duniya akan ƙarya idan Allah zai halicci duniya akan gaskiya ya za a yi ya daidaita kafiri da musulmi ba za su zama ɗaya ba saboda haka yasa sayyidina Umar ya ce duk inda ka ga musulmi ana ɗaukansa mai gaskiya sai in rashin gaskiyansa ya fito akan haka yasa in ka dubi mu'amalar musulmai kuma duk littafai na usul da ƙa'ida da za ka ga ana yi ta mu'amala idan ka taho gari ka ga musulmi musulmi mai gaskiya ne kawai baka daukansa a zalimi amma sai zaluncin nasa ya bayyana in ya nuna maka na banza ne daga ranar sai ka dauke shi na banza amma in ka zo ka sami mutum musulmi sai na Umar ya ce al muslimuna udulun ba'duhum ala ba'd wannan ka'ida ce ta sayyidina Umar lokacin yana halifa yana shugabanci sayyidina Umar ya ce duk inda ka ga musulmi mutumin kwarai ne sai in munin halinsa ya bayyana in munin halinsa ya bayyana kaga ya nuna kansa saboda haka ba za ka ci gaba da mu'amala da mutumin banza ba amma in bai nuna halinsa ba ba za ka rika yi masa mummunan zato ba ce wannan mutumin naga alamar munafiki ne a'a ba alama ga munafinci abinda ya bayyana shine wanda za ka yi aiki da shi kuma wannan ayar take nuna mana fasiki ya fi kafiri a wurin Allah fasiki ya fi kafiri a wurin Allah saboda haka in ka dubi majmu'u fatawa na Ibn Taymiyyah mujallal na 20 shafin 371 Ibn Taymiyyah yace al fasiqu khairun min al kafiri wal munafiqi bil kitabi was sunnati wal ijma' al qur'ani ya tabbatar sunnar manzon Allah ta tabbatar ijma'in fahimtar malamai karkab ya tabbatar da cewa fasiki ya fi kafiri amma abinda zaka lura ta inda muke mu'amala a yau na ce ai ni wannan kafiri ya fi min dubun musulmai wannan kafiri ya fi min dubun musulmai bai san abinda ya faɗa yana da girma ba yana da girma duk inda kake ba da shaidan halin kirki ma kafiri baka kai mahaliccinsa ba mahaliccinsa ya saukar da alkur'ani yake gaya mana haka yace wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum. Allah yace da za a samu bawa ba ma mai yanci ba. Allah yace bawa mu'mini yafi alkhairi akan kafiri duk inda halin kafirin ya burge ka, inji Allah. So kaga wannan ba wani tawili da zaka yi mishi, kuma ya nuna maka shi baya daidaita na banza da na kwarai, ba akan haka ya tsara duniya ba. Saboda haka yasa in ka dubi suratu Hud aya ta 24 yace masalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami', ai misalin mutane biyu din nan da kafiri da musulmi. Sai Allah yace kamar wannan makahu kuruma, wannan kuma mai gani mai ji. Sai kaga Allah ya fito mana da shi fili dan mu gane Allah bai daidaita su ba. Sai ya mana tambaya, hal yastawiyani masalan, shin misalin su ya zama daidai? Wannan mai gani ne yana ji, wancan kuma kuruma ne makahu, shin dai suke? Ba dai suke ba, akwai abin da wannan ya samu wancan ya rasa. Sai ya ce afala tazakkaruna, don haka ba ku tunani, ba ku tunawa. In ka dawo suratul nisa'i aya ta 141 Allah ya kawo ƙarshen maganan ma yace walan yaj'ala Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Allah ba zai taba ba da dama makafiri ya fi musulmi ba, Allah ba zai taba yi ba, haka Allah ya faɗa. Bare kuma suratul qalam inda Allah ya sake tambaya, afa naj'alul muslimina kal mujrimin, ashe ma saka musulmai su zama daidai da masu laifi, malakum kaifa tahkumun, dan me kuke irin wannan hukunci? Saboda haka yasa fala yastawil muslim wal mujrim, me laifi da mara laifi ba sa zama daya, wannan bai zama adalci ba, Allah bai tsara duniya akan wannan ba. Don haka abinda Allah ke karantar da mu, mu fifita wanda Allah ya fifita shi, mu kaskanta wanda Allah ya kaskanta shi. Saboda ka duk mutumin da ya saba ka'idan nan toransa sai ya baci komai dadewa. Duk wanda zai ce hulɗarsa da kafiri ta fi da musulmi, to ka sa ido kana kallon gabansa, wallahi sai ya yi tuntuɓe, sai ya yi nadama, saboda ya saba tsarin Allah tabaraka wa ta'ala. A littafin ilamul muwaqqi'in yana mujallal nabi shafin 115, anan kuma ibn al-qayyim jawziya yake cewa wallahu subhanahu ahkamu wa a'lam, Allah ya fi kowa iya hukunci, Allah ya fi kowa sani. Min ay yufaddila masalan ala mislin min kulli wajhin bila sifatin taktabi tarjihahu, Allah baya daidaita abu biyu sai an samu dalilin daidaita su. Idan babu dalili to kowane abu zai tsaya a matsayinsa yanda Allah ya tsara shi. Kama annahu subhanahu la yufarriqu bainal mutamasilain min kulli wajhin, kama za a ce waɗannan musulmai ne gaba daya, to darajar su daya ce. Amma ranar da wani ya ɗaukaka sama da wani, to sai Allah ya ɗaukaka shi. Kaga kenan Allah shi mai adalci ne, yana aje abu a inda ya dace. Wala man ata'ahu kaman asahu, saboda haka shi Allah baya daidaita wanda ya bi shi da wanda ya saba mishi. Walal alimu kal jahili, Allah baya daidaita malami da jahili, a ce darajar su guda ɗaya ne a wurinsa. Wa ala haza mabnal jaza'i, akan haka ne Allah ya gina sakayyarsa a ranar tashin kiyama. Haka na Ibn Taymiyya a littafin Al-Fatawa al-Kubra, wanda ya zo a mujallar na biyar shafi na 540, ya ce saboda waɗannan ayoyi da muka karanta, idan musulmi yana mu'amala, wajibi ne ya fara gabatar da musulmi kafin ya nemo kafiri, wajibi ne. La yusta'anu bi ahli zimmati fi imalatin wala kitaba, saboda ka kana da kamfani kana son ka nemo sakatare, sai ce idan ka ɗauko kafiri kasa, ka saba maka'idar Allah. Dole a samu ƙwararre musulmi, shi zai zama sakatare. Dole a gabatar da musulmi akan kafiri, dole ne, saboda waɗannan ayoyi da Allah maɗaukaki ya faɗa. Li'annahu yalzamu minhu mafasid, saboda idan ka ƙi sai ka ce ai wannan kafirin ya fi ƙwarewa ka sa shi, akwai ɓarnar da zai maka wanda ta adinta ya fi ribar da za ka samu. Ya faɗa, kuma Allah ne ya faɗa, ko ka yarda ko kar ka yarda. Au yufdi ilaiha, lokacin da aka tambaye al-Imam Ahmad bin Hanbal akwai riwaya ta Abu Talib wanda ɗaya daga cikin almajiransa fi misl al-Faraj fa qala la yusta'anu bihim fi shay'in ake tambayan al-Imam Ahmad bin Hanbal abinda ya shafi haraji na karbo dukiya shin ana iya ba mu kafiri aiki al-Imam Ahmad yace a'a ai duk wani abu na amana ba a danganta shi ga kafiri tunda Allah yace mace amana sai a larura saboda me minhu azal lil muslimin aw sa'ayun fi fasadihi kokarin sa shine sai ya ci tutar da musulmai kuma za ka lura ai ko a tarihin yancin kai na Najeriya zuwa yau zaka ga irin cin amanar da kafiri suka yi musulmai da yawa zaka ga manyan mu sun jawo su a jiki su suka gina su amma ba za a kai ko ina ba sai sun nuna munafincin su ko dai yayi kokarin kai da ka dasa shi sai ya ga bayanka ko kuma ya kullawa musuluncin sharrin da za a dade ba ku kuta daga gare shi ba to wannan shine bayanin Ibn Taymiyyah wanda yana cikin Fatawul Kubra yace lam yajuz istimaluhu wa ghayruhu awla minhu bi kulli halin a samu musulmi yafi dacewa akan kafiri ta kowane hali sai ce fa inna Abubakar as-Siddiq ahida a lokacin da manzon Allah ya rasu sayyidina Abubakar yayi fama da mutanen da suka yi ridda domin bayan rasuwar manzon Allah sai mutane suka yi ta ridda musamman kauyawa ba mutanen birni ba ba kuma sahabban manzon Allah ba waɗanda ba su daɗe da musulunta ba wasu ma ba su taɓa ganin manzon Allah ba suka yi ta ridda sai ya zama aikin sayyidina Abubakar kenan ya yi ƙoƙari ya dawo da musulunci a yanda yake a zamanin manzon Allah to sai sayyidina Abubakar ya bar wasiya tun yana da rai la yasta'milu min ahli ar-riddati ahadan duk mutumin da aka samu ya taɓa ridda kar a bashi aiki na hukuma kowaye saboda zai yi wa musulunci ta'adi ya nuna wa in ada ila al-islami sayyidina Abubakar yace ko ya sake dawowa in dai mutum ya taɓa ridda ko ya sake dawowa sayyidina Abubakar yace kar a bashi mukami me yasa lima ya khafu min fasadi niyyatihi saboda ba a san abin da ya boye a zuciyarsa ba kuma wannan zaka gani a littafin Fathul Ali al-Malik na masaban Imam Malik wanda yana mujallar nabi shafi na 248 mutane ke kuskure ai ni kafiri yafi mun musulmi sai malamin yace tafdilul kafiri alal muslimi idan ka fifita kafiri akan musulmi in kana min haythu ad-dini idan a zuciyarka har ma kana ganin addinin sa ne yafi namu fa huwa riddatun fa babu shakka mutun yafi ta musulunci idan aka samu wannan tunani a zuciya wa illa fala in kuwa ka fifita shi ne saboda kyawun mu'amala amma ka yarda dai addinin sa ba na kwarai bane ba ka fifita shi akan musulmi ta sashin aqida to duk da haka dai zaka mutu ne a matsayin fasiki domin shi Allah bai ce kafiri yana iya fin musulmi ba amma tunda baka yarda cewar yafi musulmin ba ba zaka mutu a matsayin kafiri ba amma zaka mutu a matsayin fasiki wato ba daidai bane musulmi ya yarda kafiri yafi musulmi fadin wannan ba karamin laifi bane wallahi a tsarin alqur'ani Allah ka gafarta mana kuma ka tsare mu sai mu je na gaba kitabun anzalnahu Allah yace wannan littafi da muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka mubarakun mai yawan albarka ne Allah ka samu samu albarkan alqur'ani wannan aya tana cikin ayoyin da suka tabbatar da alqur'ani littafi ne mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne da muka saukar gare ka mai albarka alqur'ani yana da albarka babu shakka ba sai an gaya maka ba domin albarka shine yawan alkhairi zaka ga yanzu dai ga shekara 1400 da yankai rabuwar mu da manzon Allah amma wallahi har yanzu idan ana karanta alqur'ani sai kaga kafirai na zuwa suna musulunta me yasa amfanin sa na nan sabo fil kai ka ce yau aka saukar da shi albarkan nan yana tare da shi. To sai Allah ya gaya mana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya saukar da Alkur'ani. Me yasa ya saukar da Alkur'ani? Liyadabbaru ayatihi, saboda mutane su yi nazarin ayoyinsa, saboda mutane su riƙa lura da ayoyinsa, saboda mutane su yi la'akari da ayoyinsa. Ashe kaga abin da ake ce ma at-tadabbur, yana daga cikin manufofin saukar da Alkur'ani. Me yasa Allah ya saukar da Alkur'ani? Ya faɗa liyadabbaru ayatihi, saboda su riƙa lura da ayoyin Alkur'ani, su riƙa nazari, su riƙa la'akari, su riƙa tunani, wato ka riƙa auna maganar Allah a hankalinka. Idan Allah ya saukar da Alkur'ani, bai saukar saboda a ringa karatun sa kawai an ɗauko an sauke, a ba wannan bane. Allah ya ce ya saukar don me? Don a lura da ayoyin. Saboda haka ya kamata a ce musulmi yana nazarin ayoyin Alkur'ani, ba dole sai ka iya larabci ba, ko da Alkur'ani na Hausa ne ya zama kana da shi, aƙalla dai kana la'akari da ma'anar maganar Allah, ma'anar kuma kana suranta ta, kana tunani a kanta, shi ne ma'anan at-tadabbur. Idan kana ka turanci ne, ka samu na turanci ka aje, ko da baka iya larabci ba, ka ringa tadabburi. Tadabburin Alkur'ani yana daga cikin manufan saukar da littafi. Wajibi ne musulmi ya san da wannan. Yace wal yatazakkara ulul albab, saboda masu hankali su rika tunawa. Kaga kenan, ashe babban yana daga cikin manufofin Alkur'ani mu rika tuna maganganun Allah tabaraka wa ta'ala, mu ringa tadabburi, mu ringa la'akari, muna lura da abin da Allah ya faɗa. Ba nan kadai ba, kaga innan ma a suratu Muhammad Allah madaukake yace afala yatadabbaruna alquran, me yasa ba sa la'akari da alqurani? Am ala qulubin aqfaluha, al-imam Tabari yace abinda Allah yake faɗa, am aqfala Allahu ala qulubihim fala ya'qiluna ma anzala Allahu fi kitabihi min al-mawa'izi wal-ibari, ko dai Allah ya kulla zukatan ne. Saboda haka yasa mutane ba su iya tunani, ba su hankalta game da abin da Allah ya saukar na Alkur'ani, game da abin da ya shafi wa'azi da abubuwan lura. Kaga kenan, ya nuna mana Allah yana iya kulla zuciyar bawa, Allah yana kulla zukatan wasu. In ya kulla zuciyarka, ba za ka iya tunani game da Alkur'ani ba, ba za ka iya ba. Allah ka tsare mu. Shi yasa ya ce am ala qulubin aqfaluha, wannan tabbatarwa ne, zukata ne waɗanda dama can an riga an kulle su, saboda ka ba su iya tunanin Alkur'ani. Kaga ya nuna at-tadabbur yana da muhimmanci in ka lura da ayan nan. Sannan in ka dawo suratul nisa'i aya ta 82, afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fi ihtilafan kaseera. Kaga nan ma Allah yace afala yatadabbaruna alquran a suratul Muhammad, afala yatadabbaruna alquran. Sannan a suratul Sad, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ashe at-tadabbur babu makawa yana cikin manufofin Alkur'ani. Wajibi ne musulmi ya zamanto mai yawan la'akari da ayoyin Allah. Ba wai ka sauke Alkur'ani shine muhimmi ba, manufar saukar da Alkur'ani ka riƙa tunani game da maganar Allah, domin magana in ta Allah ce, magana ce mai albarka, akwai tsari. Shi yasa tun farko Allah ya ce littafi ne mai albarka. Idan aka ce mai albarka, tsarin da Allah ya masa ba irin tsarin magana mutum ba ne. Idan Allah ya saka wata kalma a cikin Alkur'ani, akwai ilimi dalilin saka wannan kalma. Inda za ka ɗauke kalman, ba za ka samo kalmar da ta dace da wannan gurbin ba, saboda wadda za ka kawo ba ta da albarka, ba za ta ba da ma'anar da shi Allah ya so ya bayar a wannan wurin ba. Don haka Ibn Taymiya a littafin Majmu'u Fatawa, wannan ya zo a mujallal na uku shafi na 332, sai ya ce tana yiwuwa baka san albarkan tadabburi ba, domin da yawa ba san menene albarka. Tunda Allah ya tabbatar akwai albarka ga Alkur'ani, tadabburin Alkur'ani yana da albarka, me ye albarkansa? Sai ya ce akwai martaba na imani makura, wanda shi ake kira al-yaqinu. Domin idan imaninka ya kai al-yaqin, wallahi babu shubuhar da za ta raba ka da imani. Allah ka karfafa imaninmu. Amin. saboda haka yasa abinda ke iya sa imanin mutun ya kai daraja ta al-yaqin sai yace ana samun shi ne ta hanyoyi guda uku. Idan kana son imanin ka ya kosa yayi ƙarfi yanda ake tsammanin da wuya ka halaka, da wuya ka mutu ba tare da imanin ka ba, wannan shine martaba ta al-yaqin. To abubuwa guda uku ne, yace kaifa yahsulu al-yaqinu fa bi salasati ashiya, yaya ake a samu al-yaqin? Abubuwa guda uku. Na daya, number 1, in kana son ka samu al-yaqin, number 1, Ibn Taymiyyah yace tadabburul Qur'an. In kana son imanin ka ya kosa yayi ƙarfi, to ka dinga tadabburin al-Qur'ani. Ka dauki al-Qur'ani kana nazarin kalmomin da labarin da fa'idoji da ilimin da Allah ya sa a ciki, wallahi duk wanda ya lizimci al-Qur'ani ba zai tabe ba. Yace na biyu, tadabburul ayati allati yuhdisuha Allahu fil anfusi wal afaqi allati tubayyinu annahu haqqun. Baya ga wancan, abu na biyu da ke sa imanin mutum yayi ƙarfi shine ka riƙa la'akari da halittun Allah. Duk wata halitta ta Allah ka kalle ta da kyau, za ka ga ƙuduran Allah a tare da ita, za ka ga ilimin Allah a tare da ita, zai ƙara maka imani. Duk wata halitta ka dubi, halittan sammai, halittan ƙasa, saboda ka yasa shi manzon Allah in ya tashi a cikin dare sai ya daga kai ya kalli taurari. Ai, wannan ya zo ta bayanin al-Qur'ani shi kansa, wanda Allah ke tabbatar mana wato aiki ne na masu hankali. Don haka Ibn Taymiyyah yake bada misali da wannan, yace in kana son imanin ka yayi ƙarfi, ka ringa lura da halittun Allah. Ka riƙa lura da halittun Allah. Ƙudaje ne, kiyashi ne, tsuntsaye ne, dabbobi ne, halittan sama, ƙasa, duwatsu, itatuwa. Ka je dubi halittan, ka yi tunani kurum, ka san ƙuduran Allah ta fi komi. Zai ƙarfafa maka imaninka. Sannan sai ya ce, to abu na uku shine al'amalu bi mujibil ilmi. Duk sa'ilin da ka ji an ce wannan abu sunnar manzon Allah ne, kana jin ana cewa sunna, ka rike shi kenan har mutuwarka. Duk mutumin da zai zabura akan sunnar manzon Allah, da ya ji an ce wannan abu sunna ce tabbatacciya, sai ya rungume ta, to wannan mutumin imaninsa zai kai al-yaqin. Saboda alƙawarin Allah ne, duk wanda ya bi manzon Allah zai samu shari'a. Wa in tuti'uhu tahtadu, duk inda za ku bi shi Allah ya ce sai ya ba ku shari'a. Saboda haka abubuwa guda uku ɗin nan suke samar da yaqini ga ɗan adam. In ka dubi bayanin Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma a cikin Al-Jawabul Kafi ya mujallal na farko shafi na 236, sai yace don haka yasa in ka dubi tarihin sahabban manzon Allah, wa kana sahaba idza ijtama'u, idan sahabbai sun dan hadu mutum biyu uku hudu kafin su rabu, sai ɗaya ya ce, wa zai karanta mana alqur'ani ne ni kam, me hikima? Saboda tadabburi. Sahabbai su hadu, mutum ɗaya biyu zuwa a samu yan jama'a sun hadu, to za su gabatar da wani, musamman idan akwai Abu Musa al-Ash'ari, a to ba a gabatar da kowa. Ya Aba Musa zakkirna rabbana, ya kai Abu Musa ka tunatar da mu Allah. Fa yaqra'u, Abu Musa al-Ash'ari sai ya kama karatu, wa hum yastami'una, suna sauraro, yana karatu shi kadai, su suna saurara. Sai ya ce, fa li muhibbil qur'ani min al-wajdi wal-dhawqi wal-lazza wal-halawa was-surur, idan kana sauraron al-qur'ani akwai wani dadi da kake ji a ranka, da wani zaki, da wani ƙarin imani. Wata yake cewa abu afu ma li muhibbi sama'i shaitani, inda a ce wani zai yi karatu kana sauraro, tasirin da karatun yake samar maka ya fi tasirin da waka take samu, shaitan yake samar wa mai sauraron waka. Saboda ka fa idza ra'aita ar-rajula, amma idan aka waye gari kaga mutum ya fi sha'awar ya ji waka, to abinda ke faruwa imaninsa babu ƙarfi. Ashe kaga gwargwadon darajar al-yaqin, gwargwadon nisantar waka ga ɗan adam, gwargwadon wato kamalar yaqini, gwargwadon kusantan karatun al-Qur'ani ga musulmi. Wannan shi yake nuna cewa sama'ul anhani duna sama'il Qur'an, من أقوى الأدلة على أدب فراج قلبه من محبة الله وكلامه إن دي كغا أزوچيارك أكوي شعور واكي واكي تو يابد چيور زوچيارك بات دي شعور الله بات دي شعور صن الله دي صن منزن الله domin inda tana da wannan sha'awar ba za ka yi sha'awar sheidanu ba to kuma duk sa'ilin da kaga kana sha'awar ka ringa cin karatun alqur'ani ko ka sa a mota ko ka sa a gida ko kuma a'a ka saurari wani yana yi ta'alluquhu bi mahabbati wannan yana gwada cewar imaninka yayi karfi duk sa'ilin da kaga kana sha'awar jin maganar Allah babu shakka alama ce take nuna imaninka yana karfi yanzu anan karatun nan da muke akwai wadanda daga cikin gari suke zuwa su koma wani ma motar passenger zai bi ya sauka ya zo ai karatun nan in za a koma dabino ma yana aljihunsa domin a hanya zai sha ruwa kuma kar ka manta gobe zai dawo me ke sa haka son Allah da son manzon Allah ana son a ji maganar Allah alama ce da take nuna yaqinin zuciyarka yayi karfi akwai hadisin da aka samu wanda ke tabbatar da wannan hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace akwai wata rana qala lin nabi sai annabi yace min annabi sallallahu alaihi wasallam yace min iqra alayya karanta min alqur'ani kuma ba su taba ganin annabi yayi haka ba ana zaune manzon Allah yace ma Abdullahi bin Mas'ud karanta min alqur'ani wannan riwayar ta Imam Bukhari kenan sai Abdullahi bin Mas'ud yace ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzila in karanta ma alqur'ani bayan kai aka saukar ma kala sai yace na'am kware ko ni nace karanta in ji manzon Allah fa qara'tu suratul nisa manzon Allah bai ce ga surar da Abdullahi bin Mas'ud zai karanta ba saboda ai duk maganar Allah tana da albarka kamar yadda Allah ya faɗa mana anan kitabun anzalnahu ilayka mubarakun saboda kai sa manzon Allah bai ce dauko mana falaki da nasi'a annabi dai yace karanta min alqur'ani shi kuma Abdullahi bin Mas'ud sai ya dauko suratul nisa yace fa qara'tu suratul nisa hatta ataitu ila hadhihi alaya sai da nazo aya ta 41 wannan ya nuna cewa tun daga farkon suran ya dauko karatun فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد يا يا الامر زي كسانچه idan muka zo ma kowace al'umma da mai shaida akanta waji'ina bika ala haula shahida muzo da kai ka zama mai shaida akan wadannan da aka iso daidai wannan gurin kaga magana ce da annabi Muhammad Allah yana magana ne da manzon Allah nan take sai annabi ya ce hasbuka al'ana yanzu kan ya ishe ka faltafattu ilayhi yace da na waiga na kalli manzon Allah fa idha aynahu tazrafani sai ga idanun manzon Allah na zubar da hawaye manzon Allah yana zubar da hawaye me yasa annabi kuka karatun alqur'ani ba shi yake yi ba fa yana sauraro ana yi saboda tadabburi da yake yi wannan ya nuna cewa mutumin da zai saurari karatu yafi samun tadabburi akan mai yin tilawa din saboda kai sa ka sa alqur'ani kana sauraro zaka fi tadabburin akan a ce kai kake yi abinda manzon Allah ya karantar da mu kenan amaliya kuma in ka lura ai shi yasa manzon Allah yake zubar da kwalla saboda karuwar yaqini ga zuciyar manzon Allah saboda annabi yana bin ma'anar karatun Abdullahi bin Mas'ud har dai Abdullahi bin Mas'ud ya zo inda ake magana akan kafirai a ranar kiyama Allah zai kawo kafirai annabi Muhammad shi zai musu shaida manzon Allah zai musu shaida anan gure sai tausayi ya kama manzon Allah saboda babu shakka akwai wadanda ba za su tsira ba idan manzon Allah zai bada shaida ai shaidar gaskiya zai bayar wannan riwaya ce ta Imam Bukhari tana babu qaulil muqri lil qa'iri hasbuka tana Imam Bukhari yake cewa inda wani yana karatu kana iya ce ma ya isa dan ka ce ya isa ba laifi bane don wani ne ce ana karanta alqur'ani ka ce ya isa me ya isa to annabi da kansa shi ya faɗa shi yasa Imam Bukhari yayi babi da wannan kalma shine hadisi na 4763 kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a babuka daban-daban ya kawo shi akwai babin da yayi babul bukai inda qira'atul qur'an ana karanta al-qur'ani sai kaga mutum yana zubar da kwalla wannan ya dace da sunnar manzon Allah ba laifi bane ya kawo shi ne hadisi 4768 a wannan riwaya annabi yace inni ashtahi an asma'ahu min ghairi lokacin da Abdullahi ibn Mas'ud yace in karanta maka al-qur'ani baya ga cewar kai ne aka saukar ma al-qur'anin sai annabi yace ina sha'awar in ji karatun daga wani ba ni ba ina sha'awa kashi kaga ka ji sha'awar jin karatun wani sunnar manzon Allah ne saboda ka a lokacin da ya karanta yace faqaratun nisaa da na iso wannan aya sai annabi yace kuffa wannan riwaya kenan maimakon wancan riwaya da yake cewa hasbukal ana a wannan riwaya yace kuffa akwai riwaya da yazo amsik wato ka kame koko yace ka tsaya duk wadannan babu laifi sannan akwai ya taho ya kawo hadisin abbabu man ahabba an yasma alqur'ana min ghairihi kaso jin karatun alqur'ani daga wani nan ma al-Imam al-Bukhari ya masa babi shine hadisin 2549 hadisin yana sahihu muslim babu fadl istima'il qur'an wa talabil qira'ati min hafizihi lil istima' kaga kenan abu ne wanda ya dace da sunnar manzon Allah idan aka samu mahaddacin alqur'ani a ce karanta mana alqur'ani ya karanta ka saurara sauraron karatun alqur'anin yana da albarka shine hadisi na 800 a riwayar al-Imam Muslim sai Abdullah ibn Mas'ud yace na manta shin wani ne ya dan shure ni wato akwai wani mutum ne ila jambi yana kusa da ni shi Abdullah ibn Mas'ud ashe da yake karanta alqur'anin baya kallon fuskar manzon Allah bai sani ba ashe manzon Allah yana ta zubar da kwalla yana ta kuka to sai wani ya dan shure Abdullah ibn Mas'ud da ya dan taba shi farafa'tu ra'si sai na daga kai wannan ya nuna cewar karatun da Abdullah ibn Mas'ud yake kansa a kasa ne ba daga kansa yayi ba yana daga kai yace fara'aitu dumu'ahu tasiru sai naga hawayen manzon Allah yana ta kwarara a fuskar sa to idan ka dubi sharhin da al-Imam an-Nawawi yayi ma wannan hadisi na Abdullah ibn Mas'ud yace akwai fa'idoji da muke samu game da wannan hadisi daga cikin fa'idojin istihbabu istima'il qira'ati wal isga'i laha mustahabi ne mutum ya rika sauraron karatun alqur'ani wal buka'i indaha kai kuka wa tadabburiha da kuma la'akari da ma'anar ayoyin alqur'ani yana cewa wastihbabi talabil qira'ati min ghairihi mustahabi ne ka nemi wani wanda ka nemi wani wato ya maka karatu wannan ya dace da sunnar manzon Allah mustahabi ne wato yana da kyau lokaci ko da danka ne yake ce zauna ka karanta min sabbi yana karantawa kana bin ma'anar kowace kalma ka dace da sunnar manzon Allah abinda Allah ya alkawari kamar misali a farkon suratul isra'i inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani yana shiryarwa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا سنا القران ينا البشر دو wanda yake karanta shi wanda yake aiki da shi zai samu lada mai yawa in ka dubi suratu fussilat qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa'un alquran yana zama shiriya ga masu imani alquran yana zama waraka saboda ka kaga kenan shifaa'un lima fi suduri idan Allah ya ce alqur'ani waraka ce ga cutar zuciya su kaga kenan yaqini zai ƙara ƙarfi ga zuciyar mutumin da yake sauraron sa sai Allah ya ce walladina la yu'minuna fi azanihim waqrun wa huwa alaihim ama Allah ya ce ulaika yunadawna min makanin ba'id kuma babu shakka wannan yazo ta sharhin da malamai suka yi ma wannan hadisin kamar misali Ibn Hajar shi ma a cikin Fathul Bari mujallal na 8 shafi 718 yayi sharhi game da hadisin Abdullah ibn Mas'ud yanda al-Imam an-Nawawi shima yayi sharhin hadisin ta riwayar al-Imam Muslim wato yana sharhu sahihi Muslim juz'i na 6 shafi na 88 kowannan su yana tabbatar da dalilin da yasa annabi ya ce ma Abdullahi ibn Mas'ud karanta min Qur'ani saboda me saboda tadabburi na daya ya karantar da mu sunnan sauraron tilawa yana da kyau koda kana karanta alqur'ani ko mai karfin haddanka kai kokari ka saurari wani idan kana sauraron wani nan ka dace da sunnar manzon Allah sannan kuma sauraron da zakai a samu at-tadabbur annabi yana son karantar da mu wannan sunna shi yasa manzon Allah ya ce ma Abdullahi ibn Mas'ud karanta mana Allah ka samu dace da sunnar annabinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aya ta gaba
wallahu ta'ala
dama Allah ya bamu labarin annabi Dawud alaihi salam da irin ibadar annabi Dawud kamar yadda manzon Allah ya tabbatar annabi Dawud ya fi duk wani dan adam bautar Allah saboda haka Allah ya ce ma annabi yayi koyi da shi to bayan an bada labarin annabi Dawud shine sai Allah ya ce wa wahabna li Dawud Sulaiman mun yi kyautar annabi Sulaiman ga annabi Dawud kaga kenan Allah yana saka ma bawa bisa aikin sa Allah yana sakayya ga bayi duk wanda ya ma Allah aiki Allah zai masa aiki insha Allah sai dai in ya kasa hakuri sai Allah ya ce ni'mal abdu bawan kwarai domin kalma ta ni'mal abdu tana nuna wato bawa ya kai inda ake bukatar a ce bawan Allah ya isa don babu yabon da Allah zai ma dan adam wanda ya wuce ya kira shi bawa ai kaga shi ma manzon Allah babu abin da yafi so daga cikin siffofinsa kamar ka siffanta shi da siffar da Allah ya bashi bawan Allah manzon Allah to ana maganar annabi Sulaiman Allah ya ce ni'mal abdu bawan kwarai wannan kalmar da Allah ya faɗa game da annabi Sulaiman ta isa ta zama shaida gare shi a duniya da lahira kar ka manta Allah shine mahaliccin kowa da komi tun daga duniya ya ce wani bawan kwarai ne ka san ko wannan mutumin ya isa bawan kwarai duk wanda Allah ya ba da shaidar mutumin kirki ne to wallahi ya isa mutumin kirki domin Allah ya san koye ya san bayyane duk abin da kake a koye Allah ya sani na bayyane ya sani in kai munafici ne Allah ya sani amma sai Allah ya ce ma annabi Sulaiman ni'mal abdu bawan kwarai to sai Allah ya bayyana wata siffarsa yace innahu awwabun mai komawa ne ga Allah shine awwabun wanda yake komawa ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala to menene yasa Allah yake yabon annabi Sulaiman iz urida alayhi bil ashiyi lokacin da aka bijiro masa da yamma wato ya wani lokaci can zamanin annabi Sulaiman yana shugaba kaga kenan Allah yana ba mu labarin wani abu da annabi Sulaimanu ya aikata a lokacin yana shugaba ya aikata wannan abun da yamma shi yasa Allah ya ce bil ashiyi as-safinatu wato yasa aka bijiro masa as-safinatu dawakai al-jiyadu masu gudu domin asalin al-jiyadu as-sira'u ne al-jiyadu as-sira'u saboda haka idan aka ce as-safinatu ana nufin lafiyayyun dawakai domin lafiyayyen doki lafiyayyun dawakai su ake kira as-safinatu kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar al-qa'ima ala salasi qawa'im lafiyayyen doki baya tsayawa akan kafafunsa guda hudu yana tsayawa akan guda uku ne sai ya dangala daya وقد اقامت الاخرى على طرف الحافر من يد او رجل با لالله بني زما وندا زا ادنغلن قفر غبا كو قفر بايا با لالله بني ينا ايه زما قفر غبا ينا ايه زما قفر بايا اما دي ال دوكي ينا دا لافيا تو با زي تسيا كان قفافن سو غدا حدو با زي دنغل دايا تو ونن دوكين ودنن دواكاي سو اكي كيرا الصافينات سو ني دواكاي ودن دا سكي دا لافيا aljiyadu masu gudu to kasan zamanin da yake babu mota babu jiragen sama bare na ruwa ba ka da wata wani alatu na yaki banda doki saboda haka yasa Allah madaukaki ya daraja doki a cikin alqur'ani don doki ya bada gudunmawa ta wajen yada musulunci a duniya to wannan ba ma zamanin annabi Muhammad ba tun zamanin annabawan farko don tun zamanin annabi Dawud akwai jihadi bayan annabi Dawud annabi Suleiman kaga shi ma yayi jihadi idan ku za a yi jihadi da dawakai ake to shine Allah ya ba mu labari anan annabi Suleiman ya sa an bijiro masa dawakai wadanne irin dawakai dawakai lafiyayyu masu gudu masu wato wadanda ake ji da su a jihadi aka bijiro masa idan an ce an bijiro kaga kenan ana ta nuna mishi kamar yanzu ne ai wani lokaci zaka ga kamar misali gwamnati takan idan ana bukin ranar cika yanci saboda haka zaka ga shugaban kasa yana tsaye a kawo tankunan yaki ana wucewa ta gabansa yana jin dadin ganin su saboda ya ga karfin da yake da shi to wannan ashe ba tun yau bane annabi Suleiman abin da ya aikata kenan annabi Suleiman ya ce a kawo min makamai na yaki saboda haka aka kawo dawakai lafiyayyu ka san idan za a kawo doki gaban shugaban kasa ba za a kawo doki mara lafiya ba shi yasa Allah ya siffanta dawakan da aka kawo gaban annabi Suleiman as-safinatul jihad lafiyayyun dawakai masu gudu fada'a biha ya ce a kawo fa'uridat alai aka nuna masa ana ta nunawa a wuce da wannan a wuce da wannan to wannan ba shakka ya samu fassaran wasu tabi'ai kamar Wahab bin Munabbahin da al-Imam Muqatil a cewar ya aka yi ya same su wannan kaga Allah bai bayani ba Allah bai gaya mana ga hanyar da annabi Suleiman ya samu waɗannan dawakan ba ba mamaki ya gaje su wajen baban shi tunda baban shi mai mulki ne ba mamaki ya saya ne saboda tanadin yaki babu mamaki ya yaki wasu mutane ne fa zafira bihi wa ganimaha ta wannan hanyar ya samu ganima shi dai Allah bai ce mana ga inda aka samu dawakan ba ya dai kira a kawo dawakai an kawo kuma Allah bai gaya mana adadin dawakan ba amma in ka dubi littafin tafsiri zaka ga suna bayani musamman tafsirin Zadul Masir na Ibn al-Jawzi yace akwai riwayoyi daban-daban amma kuma duk riwaya da aka yi magana akai babu wani hadisin manzon Allah saboda ka fahimta ce ta salaf akwai fahimtar da ke cewa dawakan sun kai 20,000 sun kai 20,000 to wannan labari da Allah ya bamu ya samu sabanin fahimtar malaman tafsiri kuma ya samu sabanin manyan malamai salaf wannan wannan fassaran waɗannan ayoyi da muke karatun su na daya wanda ita ce fahimta mafi yawan malaman tafsiri wanda zaka gani a tafsirin Ibn Kathir a wannan aya da muka karanta Ibn Kathir yace zakara ghairu wahidin min as-salaf wal mufassirina malaman tafsiri da yawa daga cikin magabata ba mutum ɗaya ba ba biyu ba sun yi bayani game da abin da ya auku a zamanin annabi Suleiman annahu ishtagala bi ardiha suka ce hakan yanda Allah ya bada labari annabi Suleiman ya ce a kawo dawakai saboda haka ana ta kawo dawakai ana wucewa da su a gabansa ana ta wucewa saboda yawan dawakan hatta fata waqtu salati al-asr sai ga lokacin sallar al-asr ya wuce kuma in ka lura ko a yanzu idan aka ce ma sarki yana hawa ko kuma a ce shugaban kasa ya tara mutane ana bukin samun yanci ai kaga za a kawo makamai za a taru a fili ayi ta buki to zai wuya kaga an tafi sallar al-asr to wannan shine abin da ya faru zamanin annabi Suleiman sallar al-asr ta wuce kuma rana ta fadi to wannan ita ce fahimtar da akasar malaman tafsiri suka rike shine Ibn Kathir yace wallazi yuqta'u bihi annahu lam yatrukuha amdan zaka ce yaya annabin Allah zai kyale sallar al-asr ta wuce har rana ta fadi da gangan yace ba ganganci bane bal nisyana mantuwa ne idan kana son ka ce annabi Suleiman dan me zai mance sallah ta al-asr har rana ta fadi sai yace to bari baka misali shi kansa manzon Allah inji Ibn Kathir yace ka manta ne a yakin al-khandaq an yi shi a shekara ta 5 wanda ita ce fahimta mafi inganci manzon Allah ya yi hijira ya koma Madina a shekara ta biyar aka yi yakin Al-Khandaq lokacin da kabilu suka hade da Larabawa za a yi taron dangi a murkushe annabi da musulmai a garin Madina wannan zaka ga labarin a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya da mujallad 105 haka nan a Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd a mujallad 45 mujallad na biyu 45 kafirai suka zo garin Madina suka zagaye Madina sun zagaye birnin Madina sai da aka samu sati uku kwana 21 ba shiga ba fita a garin Madina kafirai sun yi magarin kawanya shi kuma Allah ya taimaka wa Annabi Muhammad manzon Allah ya tona rami wanda shine Al-Khandaq an tona rami inda kafirai ake tsammanin za su iya tsallakowa su zo su fada wa mutane ya zamanto ko ina an yi rami an sa wadanda za su tsaron wannan gurin to in ka dubi sahihul bukhari da sahihu muslim akwai hadisai da aka samu daga cikin hadisan akwai riwayar jabir bin abdullah jabir yace jaa umar sai ga sayyidina umar ya zo ya samu annabi yawmal khandaq ba'da ma garabati shams rana ta buya sai ga sayyidina umar ya zo ga manzon Allah yana kunduma ashar makafirai ya subbu kufar quraish ya zo ga annabi yana zagin kafiran quraishawa yana cewa ya rasulullah wallahi ma kittu usalli al-asr ban yi sallar al-asr ba hatta kadati shamsu taghrib kaga ga rana za ta buya yana ga manzon Allah saboda wato wannan ai abin da ya hana shi sallah saboda tsoron in ya fara sallah kafirai za su fado saboda haka an tsaya turku turku ana kallon kafirai ana tsoron ta ina za su fado wa musulmai wannan ya hana sayyidina Umar yayin sallah har rana ta kusa faduwa kaji abinda manzon Allah ya ce masa wallahi ma sallaituha manzon Allah ya ce na rantse da Allah ni ma ban yi sallan ba ga rana ta fadi shine Jabir ya ce faqumna ila butuhan saboda haka sai muka tafi ga wani tsauni da ake ce mar butuhan fatawaba'a li salati wa tawaba'na laha annabi yayi alwala Musa bai muka yi alwala fa sallal asr ba'da ma garabati shams manzon Allah ya sallaci al-asr bayan rana ta buya ثم صلى بعدها المغرب sannan yayi sallam magriba a bayanta wannan yake nuna cewa bayan da za a yi kafara yin sallar lokaci alhali akwai wata akan ka sai ka biya wancan zaka yi ta lokacin to shine wannan ibnu kasir yake bada hujja da shi akan cewa idan aka ce maka annabin Allah bai samu damar sallar al-asr ba har rana ta buya kar ka yi mamaki amma ba ganganci bane mantuwa ne ko kuma shagalta wanda Allah ke iya samu zuciyar dan adam tunda mutane ne to abin da ya faru ga annabi Sulaimanu kenan mai Allah ya ce a gaba fa qala inni ahbabtu
ya ahbabtu hubba khair an tarabbi hatta a'tara rabbi al-hijab
فقال سي النبي سليمان يتشي إني أحببت حب الخير لليني ناسو نايسو ييا سو دوكيا دومين حب الخير ينا نفن سن دوكيا كلمر الخير أتشكين القرآن تازو دا معنى دوكيا مثالي سورة الآديات وإنه لحب الخير لشديد shi dan adam mai tsananin son alkhairi ne abinda Allah yake nufi dan adam mai tsananin son dukiya ne wa innahu li hubbil khairi la shadi shine annabi Sulaiman yake cewa wato son da nake ma dukiya tsananin sa har ya kai ga an zikiri rabbina manta zikirin Allah mahaliccina na manta bautar Allah hatta tawarat bil hijab har rana tabtabu ya ga shamakinta wato yana cewa har rana ta fadi saboda tsananin son dukiya ban yi sallah ba me yace musu
udduha alai fa ta jama sahab bisuf wa la'na
saboda haka sai Annabi Sulaiman yace rudduha alai ku dawo min da dawakan aka sake dawo da dawakai ga Annabi Sulaiman da an wuce da su yana kallo yana sha'awa amma yanzu da yace a dawo da su yace fatafika mashan sai ya kama shafan su bisuki wal anaq kwabri da wuyanni wato yana saran kafafu da wuya ana dawo da dawakan yana saran su ta kafa da wuya yana ta kashewa me dalili saboda sun raba shi da Allah son dukiya ya sa bai yi sallah ba har rana ta buya yace to wannan dukiyan ko ba zai more ta ba to wannan fassaran babu shakka ita ce fassaran da akasarin malaman tafsiri suke yi kuma zaka gani a tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir mujallad na hudu shafi na 495 al-Imam Shawkani ya karfafa mu wannan fassara yace al-ma'ana annahu aqbala yadribu suqaha wa a'naqaha me ake nufi da fatafiqa mashan mashan shine darban yadribu suqaha wa a'naqaha wata annabi Suleiman sai ya dauki takobi yana ta saran kafafun dawakai yana sare wuyoyin dawakai me yasa sai al-Imam Shawkani yace li annaha kana sababa fauti salati saboda wadannan dawakai sune sababin rasa sallah sai yace to kuma ba shine wanda shi ya fara wannan fassaran ba akwai Abu Ubaida cikin salaf sannan akwai al-Imam Zajjaj wanda shi ma yana cikin as-salaf wa lam yakun yaf'alu zalika illa waqad abahahu Allahu lahu kuma karka dauka annabi Suleiman zai yi abin da ya aikata nasaran waɗannan dawakai da kisan su bisa ra'ayin kansa ba tare da umarnin Allah ba annabawa ba sa wuce gaban Allah saboda haka tunda Allah ya ce annabi Suleiman ya sassare dawakan nan kaga ya samu ibaha ya samu izinin Allah tabaraka wa ta'ala gare shi kenan sai ce waja'izun an yubaha zalika li Suleiman dan an ce Allah ya halatta ma Suleiman ya sassare dawakai wannan ba abin mamaki bane to kuma wannan fahimta ita ce da Ibn Taymiyyah yake ya dauka fassaran waɗannan ayoyin kamar yadda muka faɗa ita ce fassaran da Ibn Taymiyyah ya zaba zaka gani a Minhajus Sunnatin Nabawiyya a mujallal na biyar shafi na 331 yace wa Sulaiman ibn Dawuda lamma fatathu salatul asr bi sababil khayli lokacin da sallar asar ta kubuce ma annabi Suleiman a dalilin dawakai tafika masham bisuki wal a'naq ma'ananta fa aqaraha kaffaratan lima sana'a yasa aka yassoke dawakan gaba dayan su me dalili saboda ya zama kaffarar sa ga Allah akan abin da ya aikata wannan shi yake yana magana ne akan mutumin da zai bar sallar asar har rana ta fadi dan laifin ba karamin laifi bane laifin ba karami bane shine sai yace faman fawwata salatan wahida amdan ba ma sallar asar ba ka bari sallan farilla ta kubuce maka guda daya da gangan faqad ata kabiratan azima kai babban zunubi falyastadrik bima amkana min tawbatin saboda ka maza ka gaggauta tuba wa amali saliha kai ta ayyuka na kwarai walau qabaha yace kuma koda zaka biya wannan sallan lam yakun mujarradul qada'i rafi'an isma ma fa'ala bi ijma'il muslimin misali idan sallah da gangan ka bari lokacin ta ya wuce to zunubinka koda ka rama sallan karka dauka wannan zunubin ya kau duk musulmai sun yadda kana da babban zunubi a gurin Allah saboda haka babu ranar da zaka bar tuba har mutuwanka zaka yi ta tuba Allah ka gafarta mai ka yawaita nafilu saboda girman zunubin shi ma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya zabi wannan fassara zaka ga bayanin sa a cikin Madarijus Salikin yana mujallal na 48 haka nan al-Imam Sa'di shi ma haka yana cikin tafsirin sa haka nan Ibn Usaymin shi ma ya zabi wannan fassara abinda Ibn Usaymin ya faɗa yace wannan ita ce fassaran aksarul mufassirin mafi yawan malaman tafsiri wannan ita ce fassaran su dan haka in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi nan ma haka zaka gani mafi yawan malamai sun yadda kamar Ibn Usaymin akwai littafin da ya sharhi mablughul maram wanda ake kira fathu sijjalal wal ikram in ka dubi mujallal na biyar shafi na 342 ya sake magana akan annabi Suleiman yace Suleimanu alaihi salam uridat alaihi al-khailu annabi Sulaiman aka dinga bijiro masa dawakai ana nuna mar karfin gwamnatinsa qabla salatul asr kafin sallar al'asr saboda kai sai Allah ya ce bil ashi da yamma ne fashtagala biha an salatul asr annabi Sulaiman ya shagaltu da kallon dawakai har sallar al'asr ta kubuce hatta gabati shamsu sai da rana ta buya falamma ra'a ma hasala a lokacin da annabi Sulaiman ya ga abin da ya faru ya ankara rana ta buya shine sai ya ce to a dawo da waɗannan dawakai rudduha alayya farudduha sai aka dawo da dawakan fa tawfiqa masham bisuqi wal a'nab al murad bi zalika me yake nufi da masham bisuqi wal a'nab yace qata'a a'naqaha ya sare wuyan waɗannan dawakan 20,000 gaba daya ya sare wuya wa aqara suqaha ya soki wato kafafun wa suqu jam'u saqin fa al zalika intiqama min nafsihi li nafsihi me yasa annabi Sulaiman yayi haka saboda horo ma kansa dan me sha'awar dukiya za ta sa shi har ya bar bautan Allah li annaha alahatu an zikrillah wannan dukiyar ta shagaltar da shi game da bautan Allah sai ya ce inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab wala haraja an al insana idha ra'a shay'an min malihi alhahu an zikrillah abinda yasa ibnu usaymin ya kawo wannan alittafin fiqhu sai ya ce to ba annabi Sulaiman bane kadai kai ma a yau misali idan kana da dukiya wannan dukiyar ta raba ka da Allah to abinda ake so da kai shine kai sadaka da wannan dukiyar ka rabu da ita dan dukiyar da za ta raba ka da Allah to kusantanta ba shi da amfani shine yace anan duk abinda ya zama zai raba ka da Allah an yaksirahu aw yabi'ahu in ma baka yi sadakan shi ba ka sayar ka sayar da shi ka dai yukhrijuhu an mulkihi ka dai tabbata wannan abun ya fita daga ikonka me yasa hatta la yatalaha bihi saboda nan gaba kada wannan abin ya sake shagaltar da kai wato shedan ya gane zai iya cin nasara a kanka ta amfani da wannan dukiyar saboda ka rabuwa da ita wannan dukiyar shi yafi dacewa Allah ya sa mu gane to wannan fahimta guda kenan kuma babu shakka ita ce fahimtar akasarin malaman tafsiri mun yi bayani akwai manya daga cikin su kamar Ibn Taymiyya su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya manyan malamai to amma akwai fahimta ta biyu game da fasaran wannan aya wannan fahimtar kuwa ta fi ma wancan karfi domin asali fahimtar Abdullahi ibn Abbas ce Abdullahi ibn Abbas wannan zaka gani a tafsirin al-Imam Tabari yana Jami'ul Bayan fasaran wannan waɗannan ayoyi da muke karantawa ya ruwaito al-Imam Tabari ya ruwaito fasaran Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas ko sahabin manzon Allah Abdullahi ibn Abbas ya ce ga abinda Allah madaukaki ya gaya mana game da annabi Sulaiman fa tawfiqa masham bisuqi wal a'naq me yake nufi sai Abdullahi ibn Abbas ya ce ja'ala yamsahu a'rafal khayli ba sara bane ba saran wuyansu annabi Sulaiman yayi ba yanda kaji Allah ya fada yamsahu yana shafa wuyan dawakan wa araqi baha yana shafa kafafun dawakan daidai wajen idanun sawu daidai bayan kofatan wato doki annabi Sulaiman sai shafa wuyan dabba doki sai ya shafa kafan dokin sai ya kai kasa can wannan fasaran Abdullahi ibn Abbas sai Abdullahi ibn Abbas yace abinda yasa annabi Sulaiman yake haka hubban laha saboda yana son dawakan saboda haka shi Abdullahi ibn Abbas yana cewa annabi Sulaiman bai sare dawakan ba me yake nufi Abdullahi ibn Abbas yace annabi Sulaiman ya shafa dawakan saboda yana son su amma bai sare wuyan su ba sai Ibn Jarir yace to wannan fassara ita ce zahirin alqur'ani Ibn Jarir wanda shine jagoran malaman tafsiri sai ya dauki fassaran sahabin manzon Allah ya dauki fassaran Abdullahi ibn Abbas sai ya ce li'annahu lam yakun yu'azziba hayawanan bil arqaba ya za a ce annabi Sulaiman ya sassare wuyan dawakai ya sare kafafunsu na daya idan yayi haka me suka yi azaba ce gare su da wakai da aka sassare su ai azaba ce aka yi musu nabiyu yuhliku malan min malihi bila sababin yaya mutun zai dauki takobi ya sassare dukiyarsa babu wani sababi sababin kawai siwa annahu shtagala an salatin bin nazari ilaiha saboda sun hana shi yin sallah to idan ma sun hana kai yin sallah bala zan balaha ai ba su da laifi menene nasaran su kaga idan an sare su ya nuna cewar an hori wanda bai yi laifi ba sannan kuma shi annabi Sulaiman ya hallaka dukiyarsa alhali babu ma'ana to sannan in ka dubi waɗanda ke rike da wannan fahimta ta Abdullahi ibn Abbas na ɗaya in ka dubi ayan nan da Allah maɗaukaki ya ce hatta tawarat bil hijab malaman tafsiri sun ce annabi Sulaiman ya ce na shagalta da son dukiya har rana ta ɓuya ga shamakinta to sai malamai suka ce ina kalmar rana a nan Allah ya ce hatta tawarat bil hijab menene ya ɓuya ga shamaki Allah ya ce rana ne a'a babu kalmar rana a labarin la dalila alaihi albatta babu hujjar da ta nuna cewa annabi Sulaiman ya ce ban yi sallar la'asar ba har rana ta ɓuya ina kalmar rana shi dai Allah ya ce hatta tawarat bil hijab to amma inda zaka koma tafsirin Abdullahi ibn Abbas abinda yake cewa hatta tawaratil khailu annabi Sulaiman yana ta kallon dawakai yana shafa su har ya zamanto dawakan wato sun saboda yawan su ya zamanto sun bace mashamaki wato inda zaka daga ido gabanka baka ganin ƙarshen dawakan saboda yawan ƙarfin mulkin annabi Sulaiman kaga kenan ba rana bace ake magana a nan ana nufin ikhtafat annabari Sulaiman saboda yawan dawakai da annabi Sulaiman yake yaki da su ya kai ga annabi Sulaiman in ya daga idansa sai ya ga waɗannan dawakai sun bace mashamaki sun bace masararin samaniya baya ganin ƙarshen su so kaga kenan lamirin tawarat yana komawa ga dawakan wanda dama a ka'idan nahwu ai lamiri yana komawa ga aqrabu mazkurin ne saboda haka Allah bai kawo maganar rana a nan ba ta ina za a dauki lamirin tawarat a tsora ma kalmar rana to kaga wannan hujja babu shakka tana da ƙarfi sannan na biyu inda malaman tafsiri suke cewa fatafiqa masham bisuqi wal a'naq annabi Sulaiman ya dinga shafan kwabri da wuya sai suka ce shafa anan ma'anar tasara qata'a suqaha wa a'naqaha ya dinga sare kafafun dawakai da wuyan dawakan haifa fassara al-mashab bil qat'i saboda haka in ka duba malaman da suke cewa annabi Sulaiman ya kashe dawakan suna daukan kalmar al-mashu da ma'anar al-qat'u shine malamai suka ce kamar misali masu ra'ayin Ibn Jarir kenan suka ce to idan ko za mu dauki ma'anan al-mashu a matsayin yanka kaga shi Abdullahi ibn Abbas yace al-mashu mashun haqiqiyyu da Allah ya ce annabi Sulaiman yana shafa wuyan dawakai shafa ne na hakika ba tsara ba ne amma akasarin malamai da ke fassara wannan aya da cewa annabi Sulaiman ya kashe dawakan suna daukan al-mashu da al-qat'u ma'anar su guda to shine sai Ibn Jarir da jama'ansa suka ce in ko da haka ne to da sai mu sake gyara ma ayar al-wala ya za a mata gyara misali in ka dubi suratul ma'ida aya ta 6 ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi idan za ku yi sallah ku wanke fuskokinku ku wanke hannuwa zuwa gwiwoyin hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafa kawunanku sai me za ku yi ku yanke kawunanku kaga wamsahu bi ru'usikum ku yanke kawunanku wa arjulakum da kafafunku ila kabaini a ba yankewa ba to ya za a ce anan kuma yankewa ne fatafiqa masham bisuqi wal a'na abinda Allah ya ce annabi Sulaiman ya dinga shafa wuyan dawakai da kafafu kuma har yau duk mutumin da ke kiwon doki zaka ga yana sha'awar shafa wuyan doki, saboda ka doki yana son a shafa wuyan sa. Abinda Annabi Sulaiman yake yi yana yi ne na murna ga Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imar da ya bashi, wanda har yanzu ana yi. Saboda duk wata ƙasa ta duniya zaka samu a shekara akwai ranar da ta ware na tunawa da irin ƙarfin mulkinta, saboda haka za a kawo makamai ana ta gani abinda Annabi Sulaiman yake kenan. Annabi Sulaiman an kawo mar dawakai, yana ma Allah godiya saboda waɗannan dawakai su ma zikirin Allah ne, zikirin Allah ne, saboda ya samu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa kaga Ibn Hazmi yana daga cikin malaman da basu yadda da wancan fassara ba, cewa Annabi Sulaiman ya sassara dawakai a littafin sa Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal, yana mujallal na 4 shafi na 42. Ibn Hazmi yace abinda Ibn Jarir At-Tabari ya faɗa gaskiya ne, kuma fassaran waye? Fassaran sahabin manzon Allah, wanda shi yake nuna maka cewar komai zurfin ilimin malami, ba abin mamaki bane a samu yayi kuskure. Allah ka gafarta mana. Ibn Hazmi yace at-ta'wilul aya ala annahu qatala al-khayla, a fassara wannan ayar da cewa Annabi Sulaiman ya kashe dawakai, idhishtagala biha an salati, saboda waɗannan dawakai sun shagaltar da shi game da sallah, yace khurafa mawdu'a makzuba sahifa barida, saboda dama mutum ne mai kaifin harshe, yana da kaifin harshe, ya nuna cewa wannan shirme ne babu hujja daga hadisin manzon Allah. Yace kad jama'at afanina min alqawl, na daya li'anna fiha mu'aqabati khaylin la zamba laha, idan Annabi Sulaiman ya sassare dawakai a ce sun kai 20,000, yayi uquba ga halittar da bata yi laifi ba. Na biyu at-tamsilu biha, bayan kisan ma ina ma a ce ya sare wuya, suka ce yana saran wuya da kafa, a sare wuya a sare kafa, wato Annabi Sulaiman yana bin su ya sare wuya ya sare kafa, sare kafan dabba tana da rai, shi ake kira at-tamsil, wanda manzon Allah ya hana. Annabi ya hana a azabtar da dabba kafin a kashe ta. To ya za a yi Annabin Allah ya kawo at-tamsil ga halittar da bata yi laifi ba? Yace na uku itlafu mali muntafi'in bihi bila ma'ana, idan aka ce an samu dawakai 20,000, ko a zamanin na yau ne aka ce kana da doki ɗaya ka san kana da kuɗi, bare dawakai 20,000, mai dawakan nan ya kashe su gaba ɗaya, kaga ya zama to kaman ɓarnar dukiya ce wanda Allah ya hana. Sannan na huɗu nisbatu tabyi'i salati ila nabiyyin mursalin, a jingina watsi da sallah ga annabin Allah, wanda bai dace ba. Babu shakka ya faru ga manzon Allah, annabi ya taba yin sallar magriba a bayan rana ta fadi, amma ba shagalta ba ne, ai kaga firgita ce ta sa annabi Muhammad ya kai ga yin haka. Shi ku Annabi Sulaiman ba za a kamanta da nashi ba, domin Annabi Sulaiman babu wanda ya fi shi ƙarfi a duniya a lokacin, saboda haka idan bai yi sallar la'asar ba har rana ta ɓaci ta fadi, wannan ya nuna cewar shagalta ne. So kaga kamanta shi da manzon Allah a nan misalin bai ma yi daidai ba, kiyasin bai dace ba, saboda shi manzon Allah an samu sati uku kafirai suna da ƙawanyar garin Madina. Saboda haka Allah ya bamu labari a cikin Alkur'ani hatta a sura guda suratul Ahzabi mun karanta wannan labari, wanda ta kai ga ka zagaya ka yi fitsari ma ba za ka iya ba, saboda tsoron karka juya baya kafirai su shigo. Kaga manzon Allah dan an ce bai sai labaran ta faɗi, wannan ba abin mamaki bane, jama'a sun shiga firgici da razana, amma shi Annabi Sulaiman ba razana bace, ba firgita bane, kallon ni'imar Allah kawai ta sa har lokacin sallah ya buce bai sallah ba. Shine Ibn Hazm yace wannan ba karamin kuskure bane a danganta hakan ga Annabin Allah. Sannan na hudu yu'aqibul khayla ala zambihi la ala zambiha, idan ya sassare wuyan dabbobi shin laifin waye? Aina shi ne. To yaya zai huce a kansu? Kai ne ka yi laifi kuma ka koma kana saran wani abu, to kaga ai mutum ya yi kuskure. Shine Annabi Sulaiman yake nuna duk waɗannan dalilai suna gwada cewar wannan fassaran bata dace ba, wannan fassara bata dace ba. Abin da yafi dacewa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin annabi Sulaiman daga cikin ni'imar da Allah ya masa, ya gaji babansa ta wajen shugabanci, ya gaji babansa ta wajen jihadi, sai ya zama yakan sa a kawo dabbobin da ake tafiya jihadi da su, ya rika shafa su yana jin daɗi saboda suna taimaka mar wajen bautan Allah. Yana shafa wuyansu biyadihi birran biha ikraman laha, saboda darajawa ga doki, domin doki idan ka daraja shi yana ganewa, dabba idan kana daraja ta tana ganewa. Yace haza huwa zahirul ayati, wannan shine zahiri abinda ayar alqur'ani ta nuna, alladhi la yahtamilu ghayrahu, babu wata fassarar da wannan ayar za ta dauka in banda wannan. Wa laysa fiha isharatun aslan ila ma zakaruhu, duk abinda aka faɗa cewa annabi Sulaiman bai yi sallah ba har rana ta faɗi, babu hujja anan. Domin da aka ce hatta tawarat bil hijabi, babu kalmar rana a gurin, ana magana ne akan dawakai. Kaga lamirin yana komawa ga dawakai ne ba ga rana ba. To saboda aka cewar annabi Sulaiman bai yi sallah ba har rana ta buya, Ibn Hazm ya ce wannan hujjar bata inganta ba. Wa kullu hadha qad qalahu siqatul muslimin, ya ce sannan wannan fassaran ba mu muka fara ba, manyan malamai kamar Abdullah ibn Abbas ga jagoran malaman tafsiri wanda shine Ibn Jarir At-Tabari yace fa kaifa wala hujjata fi qawli ahadin duna rasulillah. Sannan ma babu wani malamin da zai faɗi magana, maganarsa ta zama hujja, maganarsa ta zama addinin Allah sai annabi Muhammad. Saboda haka komai darajar malami in ya faɗi magana sai a auna ta da aya da kuma hadisi. Idan bata dace da aya da hadisi ba, kowaye ya faɗi wannan ya kamata a jefar da shi. Daga waɗannan fassarori guda biyu sun shahara, kuma gashi manyan malamai suna riko da su. Za ka gani ma a tafsirin Fakhrur Razi da ake kira Mafatihul Ghaibi, shi ma ya sharhi a kai mai tsawo. Za ka gani a tafsirin Al-Imamul Alusi ya kawo shi a tafsirin Saruhul Ma'ani, yana mujallar 23 shafin 195. Haka nan tafsirin Al-Qasimi Mahasinut Ta'wil, yana mujallar 8 shafin 259. Akwai malaman tafsiri sun kasu kashi biyu, malaman salaf ko malaman sunna. Wasu suna daukan wancan fahimta, wasu kuma suna daukan fahimtar Abdullah ibn Abbas. Allah madaukaki ya mana rahama tare da su gaba daya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.